fafata da ake a wasannin League League na kasashen nahiyar Turai. Ajiya an fafata a wasanni daban-daban inda aka buga a wasannin mako na 30 a kasar Ingila. Ajiya a kasar Premier League na kasar Ingila, kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kwallo biyu da nema dan wasan ta David Silva shi jefa kwallayen duka a ragar Stoke City a cikin minti na 10 da fara wasan da minti na 50 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. A kasar Spain kuma bangaren La Liga mako na 28 ajiyan kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta sha kashi a gidanta domin Real Betis ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallaye 3-1. A Bundesliga na kasar Jamus mako na 26 har ila yau ajiya kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen a gidanta ta lallasa Köln da kwallo 3-0. A yau kuma za a ci gaba da fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2017-2018 a matakin wasan zagaye na 16 karo na biyu, inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a yau za ta karɓi bakuncin Sevilla na kasar Spain da misalin karfe 8 ko kuma da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. A karawa ta farko dai an je gidan Sevilla an tashi can jaras babu ci. Shakhtar Donetsk ko da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Roma ne na kasar Italy, inda Shakhtar din ta bi Roma har can Italy a karawa ta farko ta lallasa ta kwallo 2-1. Har ila yau za mu dawo kasar Ingila inda za mu laiga kungiyar kwallon kafa ta Southampton don sanin abin da ke faruwa a kungiyar yayin da ya rage saura makonni 8 a kammala gasar Premier League na kasar Ingila na shekara 2017-2018. Kungiyar kwallon kafa ta Southampton din ta kori kocin ta mai suna Mauricio Pellegrini. Kungiyar ta ce ta sallame shi sakamakon rashin tafuka wani abin kirki ko kungiyar musamman a gasar Premier League na bana. Pellegrini dai shekara 46 da haihuwa ya kama aiki ne a kungiyar a wasanni a watan Yunin 2017 bayan da ya maye gurbin Claude Puel lokacin da kungiyar ta sallame shi. Southampton ta samu nasara a wasanni ɗaya ne kacal a cikin wasanni 17 da ta buga ƙarƙashin jagorancin Pellegrini, inda a ranar Asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta doke ta kwallaye 3-0 a wasan mako na 30 na gasar ta Premier League na yasa. A yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta tana bayan zaka kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana mataki na 20 ne da maki 28 a cikin wasanni 30 da taka a gasar Premier League na bana. Kungiyar ta ce kafin wasan ta za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Wigan za ta kawo sabon kocin da zai ci gaba da jagorar ragamar. A yayin da kasar Ingila ma suke sallaman kocin su, haka ma a gasar Premier League nan tarayyar Najeriya a nahiyar Afirka su ma kungiyar kwallon kafa inda kungiyar kwallon kafa ta Kwara United ta sallami kocin kungiyar mai suna John Obua daga aikinsa. John Obua ya jagoranci kungiyar na tsawon shekaru biyu bayan da ya maye gurbin Tunde Abdulrahman, wanda a lokacinsa ya kai kungiyar kasa da gasar Premier League wato suka tafi relegation. A jiya Litinin ne Kwara United ta ba da tabbacin da cewar club din ya cimma yarjejeniya don dakatar da aikin kocin din Obua sakamakon rashin jin daɗin yadda yake gudanar da ragaujin ragamar kungiyar a gasar Premier League na Najeriya, inda yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Kwara United din take mataki na 20 a kasan tebur da maki 11 a wasanni 12 da suka fafata. Shugaban kungiyar ya yi fatan alheri wa kotun mai barin kungiyar, ya kuma yi alkawari wa magoya baya da shugabannin kungiyar cewa nan ba da jimawa ba za su kawo sabon kotun da zai maye gurbinsa don samun nasara a wasanninsu na gaba. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin VOA. Huta lafiya.